أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh yan wa barkamu da saduwa a wannan rana ta juma'a mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatunmu na tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasinmu na 25 a cikin wannan silsila ta rijalun wa nisa'un hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuma yau muna ranar 1 ga watan al-muharram shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu zuri da 29 ga watan July na shekara ta 2022 miladiya muna cikin tarihin babban malami daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihim wato sayyidina Abdullah dan Mas'ud idar ala taba da gari shi bayan kawa tarihin sa mun fara karantawa daga cikin wa'azozinsa da maganganunsa na hikima da yayi sosai lokaci ya mana halin nasa saboda lokacin sallah ya karato sai aka dakatar da karatu yanzu kuma insha Allah daga nan zamu dora insha Allah an karbo daga Abu Iyas Al-Bajali wanda yana daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace naji Abdullahi dan Mas'ud tarana yana cewa man taqawana ta'azzuman khaffadahu Allah wanda ya girman kai dan neman girma to Allah zai askanta shi wa man tawada'a takhashuan rafa'ahu Allah wanda kuma ya kankanda kai saboda tsoron Allah to Allah zai dauka kamar tabassa sannan yace wa inna lil maliki lammatan wa lil shaytani lamma akwai wata kamar alama ta mala'ika wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake sawa a cikin zuciyar dan adam ko kuma a cikin zuciyar mu'mini to wannan mala'ika yana da wata alama ta shi haka nan shi ma shaydan yana da tasa alamar to amma alamar shi wannan mala'ikan idan ka ji abu a ranka alamar cewa daga wannan mala'ikan ne shine i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi shine tabbaci na alkhairi da kuma gaskatawa da abu na gaskiya to idan kuka ga wannan Allah dan Mas'ud yace to ku gode wa Allah subhanahu wataala alamar kuma cewa tunani daga shaydan yake shine maimaituwar sharri da kuma sarrafantawa da gaskiya idan kuka ga wannan to ku nemi tsari daga Allah subhanahu wataala haka nan karbo daga Musayyab bin Rafi'in shi kuma yace Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yace hakika ne ina ki ga mutum yana zaune babu wani abin da yake babu wani aiki na duniya babu kuma wani aiki na lahira haka nan yana daga zantukan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa ma dum ta fi salatin fa anta taqra'u bab al-malik madakar kana cikin yin sallah to hakika kamar kai kana kwankwasa kofar Allah ne subhanahu wataala wato sarkin sarakuna to man yaqra bab al-malik yaftah lahu wanda kun ci kwankwasa kofar sarki Allah to da sanu zai bude mishi insha Allah sannan ya kasance Abdullahi dan Mas'ud yana gayawa almajiransa daga cikin tabi'ai yana ce musu kunu yana bi al-ilmi masabih al-huda ahlas al-buyut ku zamanto maƙuƙugai na ilimi fitilu kuma na shari'a sannan masu yawan zama a gida ku zamanto fitilu cikin dare wato wajen tashi kenan ai ta kiyamul layli masu tsaftar zukata waɗanda ba su damu da sai sun sa sabon tufafi ba yace idan kuka yi haka tu'rafuna fi ahli as-sama'i wa tukhfuna fi ahli al-ard mala'ikun da ke cikin sammai za su san ku
a nan ƙasa kuma mutane za su ma manta da ku za ku buye daga mutane tunda koyo shi kuna gida amma kuma mala'iku za su san ku saboda koyo shi ayyukan ku na alkhairi suna daukakuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya daga zantukan shi na hikima Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma ala wajhi al-ardh shay'un ahwaju ila quli sijnin min lisan yace ina rantsuwa da Allah wanda babu ambota daga siyafa ce shi babu wani abu a doran kusa wanda yafi bukatuwa zuwa ga a kulle shi a cikin kurkuku tsawon lokaci fiye da harshe wato harshen dan adam yafi kowanne abu bukatuwa zuwa ga a kulle shi a hana shi fitowa wato domin dukan mafi yawan sharri yana cikin magana ne idan kai shiru ka tsira kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man samata naja wanda ya shiru ya tsira ya daga dai zantukan Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ne hikima yana cewa man saba ankum an yaj'ala kanzahu fi samai haythu la ya'kuluhu susu wa la yanaluhu surraqu fa yaf'al wanda zai iya daga cikin ku ya zamto taskashi ya sanya ta a cikin sama inda tsutsotsi ba za su ci ba barayi ba za su dauke mishi ba to ya sanya ta anan wato duk wani aiki da zaka yi ka tura shi zuwa ga lahira duk abin da ka samu na duniya ka tura shi zuwa ga lahira domin in ka tura shi zuwa ga lahira wato ka tura shi zuwa ga wajen Allah barayi ba za su iya sace maka ba sannan kuma tsutsa ba za ta ci ba yace domin fa inna qalbar rajuli ma akan zi domin zuciyar mutum tana tare da taskashi wannan yana cikin littafi mai suna Sifatu Safwa juzu'i na 1 shafi na 220 da kuma shafi na 218 da shafi na 221 sannan yana daga zantukan shi na hikima yana cewa la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan kada wannan ku ya rata yadda addinin shi a jikin wani mutum in amana amana wa in kafara kafara idan wancan din yayi imani kai ma kai imani in ya kafirta kai ma ka kafirta to kada ka zama haka idan ya zamto la budda dole sai kun yi koyi da wani to fakta du bin mayyit fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna yace to kun yi koyi da malaman da suka riga suka wuce wanda suka riga suka rasu domin wanda ake raye tare da shi a amince mishi daga afkawa cikin fitna yana daga dizan tukan shi da wa'azozin sa yana cewa yutabil abdi yawmal qiyamati fa yuqalu lahu addi amanataka fa yaqulu min aina ya rab qad zahabati ad-dunya za a zo da bawa a ranar alkiyama sai Allah ya ce mishi kawo amanarka sai wannan bawan ya ce ya ubangiji a ina zan samu amanar ban tana bada ita alhali duniya ta riga ta tafi shikenan sai a kawo mishi amanar a misalta mishi ita bisa siffarta yadda ya santa a nan duniya sai a jefa ta fi qa'ar jahannama a cikin can kasan wutar jahannama sai a ce mishi ya sauka zuwa can inda take ya dauko ta sai ya sauka din domin ya dauko ta sai ya dauko a wuyansa ya tako ga santsi ga komai sai ya zo dabda zai fito da ita waje sai da sullube ta koma kaga zai dawwama yana yi har abadar abada wannan shi ma yana cikin Sifatu Safwa juzu'i na 1 shafi na 220 zuwa na 221 bayan wannan gwarzo mai daraja ya yi rayuwa mai albarka wacce gaba daya an kare ta cikin neman yardar Allah subhanahu wataala ta hanyar ɗaukaka addinin musulunci da kuma bayar da ilimi sai kuma mutuwa ta zo mishi ya kasance akan shimfiɗarsa waje yake jinya a kai khalifan musulunci sayyidina Uthman dan Affan radiyallahu anhu ya zo duba shi sai yake ce mishi matastaki mai ke damunka sai ya ce zunubaina ne ke damuna sai sayyidina Uthman sai yake tambaye shi to me kake sha'awa zaka ci in za a kawo maka sai ya ce rahamar ubangiji na kadai nake so ita nake sha'awa sai sayyidina Uthman sai yake tambaye shi shin bana yi umarni da wani likita ya zo ya duba ka ba sai ce at-tabibu amradani ai likitana shine wanda ya sanya min jinyar wato yana nufin cewa jinyar daga Allah take kuma Allah ne kadai mai warkar da shi sai sayyidina Usman ya ce shin bana yi umarni a kawo maka wata kyauta ba mai yawa ya ce la hadata li fihi ai ba ni da wata bukata cikin wannan kyautar ta daga nan sai ya yi wasiya daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala ya karbe shi yi wasiya cewa Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu shi zai mishi sallah idan ya rasu daga nan sai ruhin shi mai tsarki ya koma ga ubangijinsa an burne shi ne a makabartar nan ta Baqi'ul Gharqad wannan duka ya zo a cikin Siyaru Alamin Nubala na Imam Az-Zahabi juz'i na 1 shafi na 498 to bayan shi sahabi na 16 a jerin sahabban da muke bayar tarihin su a cikin wannan silsila mai albarka shine sayyidina Abdullahi dan Abbas rabbani hadhihi al-umma to khabarul umma radiyallahu ta'ala anhu dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi shine wanda aka sani da khabarul umma wato malamin al-umma ko kuma faqihul asr malamin zamanin da yake ciki shine imamul mufassirin wato jagoran dukkan masu tafsirin alqur'ani abul abbas abdullahi dan abbas dan baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mahaifin shi abbas dan abdul muttalib da shi da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban su daya wannan sahabi mai daraja ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon watanni 30 kamar yadda ya zo a cikin siyar wa alamin nubala juz'i na 3 shafi na 332 Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da kansa yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ina da shekara 15 ne a duniya a lokacin nan an shani Imam al-Haythami yace dabarani ne ya ruwaito wannan hadisin kuma mazajin hadisin dukkanin su ingantattu ne ya faɗi wannan a cikin hadisi mai lamba ta 15534 a cikin littafin sa Majma'u Zawaid Abdullahi dan Abbas yace mahaifiyata wato Ummul Fadli Lubabatu bintul Haris ta bani labari cewa wata rana na zo cewa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta bani labari cewa ta zo cewa wata rana ta kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali shi yana zaune a Hijru sai yace mata yake Ummul Fadli sai ta ce masa labbaika ya Rasulullah wato amsawarka ya ma'aikin Allah sai ya ce mata hakika lallai ke kina dauke da ciki kuma namiji zaki haifa sai ta ce masa ta yaya ko zan haihu alhali ga Qurayshawa sun yi rantsuwa da guma kansu akan cewa matan musulmai ba za su haihu ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuma yadda na gaya miki dinnan to haka abin yake idan kika haife shi kada ki bashi komai ki kawo min shi tace yayin da ta haife ni sai ta kai ni gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mun tahaniki wato ya tauna dabino ya goga masa adashin sa ce sai ya sanya mun suna Abdullahi ya goga masa yawun sa mai albarka a cikin bakin sa sannan sai ya bada shi gare ta ita mahaifiyar yace mata ki tafi da shi zaki same shi dane na kirki a wata riwayar kuma wace Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin sa Tarikhul Khulafa yace lokacin da aka haifa Abdullahi dan Abbas da aka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe shi yake cewa madalla da Abul Khulafa'i wato baban halifofi mahaifiyar Abdullahi dan Abbas tace bayan na kai shi gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wannan addu'ar sannan sai ya tafi da shi wajen mahaifinsa wato Al-Abbas na bashi labari da yaji wannan sai ya yi murna sannan sai ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi mutum ne dogo mai kyakkyawar siffa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ya miƙe ya kama shi haka wato ya rungume shi sannan ya sambanci goshinsa sannan ya zauna da shi a kusa da shi sannan ya ce haza ammi faman sha'a falyabaha bi ammihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne baffana Abbas duk wanda ya so daga cikinku to ya alfahari da baffansa an gani Al-Abbas sai yake cewa ba'd al-qawl ya rasulullah ko dai sashen wannan abin da ka faɗa dinnan shine na fi cancanta da shi ya ma'aikin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi wa liman aqulu wa anta ammi wa baqiyatu aba'i wal ammu walidu Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace mishi ya ko bazan faɗa haka ba da hari kai baffana ne kuma kai ne wanda ka rage daga cikin iyaye na maza kuma shi baffan mutum ai kamar mahaifi yake wato shi Al-Abbas magana ce ta mishi girma irin girmamawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi abin sai mishi girma to shine yake fadar haka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga mishi tabbatar mishi da cewa ai ya cancanci duka wannan girmamawa ya daga falalar wannan sahabi mai daraja wato Abdullahi dan Abbas cewa yana fada a cikin wani hadisi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume ni zuwa kirjinsa sannan sai naje neman addu'a yana cewa Allahumma allimhu al-hikma ya Allah ka sanar da shi hikima wannan hadisin isnadin shi ingantacce ne wancan na farko da na fada dabarani ya ruwaito shi kamar yadda Haisam ya fada a cikin Mujmal Zawaidi hadisi na 15514 wannan kuma na biyu na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume shi a kirjin akan kirjinsa kuma ya mishi addu'a Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Sunan hadisi na 3004 a cikin wata riwayar kuma ya ƙara da wa ta'wilul kitab Allahumma allimhu al-hikma wa ta'wilul kitab ya Allah ka sanar da shi hikima da kuma fassarar al-Qur'ani shi ma wannan sahihi ne ingantacce ya zo a cikin Sunan na Ibn Majah haka nan karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yana cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kasance a ɗakin yar uwar mahaifiyata Maimunatu bintul Haris sai na ajiye mishi abin alola cikin dare sai Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wasallam tace mishi ya Rasulullahi wannan Abdullahi dan Abbas shine ya ajiye maka wannan abin alola Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji dadi nan ma sai ya mun addu'a yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi a cikin addini kuma ka sanar da shi fassare-fassare shi ma wannan hadisin isnadin shi mai kyau ne Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad haka nan Ash-Shaykh Mustafa al-Adawi ya ce isnadin shi mai kyau ne ya zo a cikin Fadail Sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam na shi Adawi din shafi na 65 in karbo daga Mujahid almajirin Abdullahi dan Abbas yana cewa kana ibn Abbas idza fassara shay'a ra'aytu alayhi nura ita Abdullahi dan Abbas ya kasance idan ya fassara wani abu na daga alqur'ani sai ga wani haske yana tashi daga gare shi haka nan an karbo daga Shaqiq shi ma dai almajirin sa ne yace kana ibn Abbas ala al-Musim ay musimul hajj khataba faftataha suratan nur وجعل كل ما يقرا ثم يفسر فقال شيخ من الحي سبحان الله ما رايت كلاما يخرج من راس رجل لو سمعته الترك لاسلمت عبد الله بن عباس يا كسنتي لوقتي aikin haji ya miƙe yana yin khutba a ranar arfa ya fara daga suratul nur duk sanda ya ja wata aya sai ya tsaya ya fassara ta yayi bayani sannan sai ya ja ayar da ke gabanta Shaqiq yace sai na ji wani dattijo daga cikin mutanen da ke wajen yana cewa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ban taba ganin zance mai kyau yana fita daga wani mutum ba mai hikima wanda da a ce Turkawa za su ji shi duk wallahi da sun musulunta a wannan lokacin Turkawa su ne kafirai ba su riga sun musulunta ba su ne kusan kabila mafi girma waɗanda ba su musulunta ba a lokacin shi yasa aka buga misali da su ma'ana dai a nan duka wannan yana nuna cewa Abdullahi dan Abbas mutum ne shi mai hikima wajen isar da saƙo kuma Allah ya ba shi ilimi mai yawa ya kasance Abdullahi dan Abbas mutum ne mai yawan tsafta kuma mai yawan kamshi a ba'u ɗaya daga cikin almajiransa yake cewa ma ra'aytul qamara laylata 14 illa zakartu wajhabni Abbas a da'u yace ban taba ganin wata a daren 14 ba wato daren da wata yafi haske face sai na tuno fuskar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu shi a da'u tabi'i ne haka nan Ikrima shi ma ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas yake cewa kana ibn Abbas idza marra fi tariq qurna an-nisa'u 'ala al-hitan amarra al-misku am marra ibn Abbas Shi Abdullahi dan Abbas ya kasance idan ya wuce ta wata hanya sai ga jama'a suna fada ta cikin gida ta cikin katangu suna cewa shin mai sayar da almiski ne ya wuce mai sayar da turaren almiski ne ya wuce ko kuwa Abdullahi dan Abbas ne saboda in ya wuce ta waje kamshi ake ji kamar mai sayar turare shi ma wannan isnadin shi ingantacce ne Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin Mustadrak juz'i na 3 shafi na 538 Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kasance wato mutum ne mai zurfin ilimi kuma kamar yadda aka sani shi ilimi ba a samun shi da sanyin jiki kamar yadda malamai ke faɗa inna hadhal ilma la yunalu bi rahatil jasad wannan ilimin da kuke gani ba a samun shi da hutun jiki da sanyin jiki walan yuqdiyaka ba'dahu hatta tu'diyahu kullaka ilimi ba zai baka sashin shi ba har sai ka bashi dukkaninka malamai suna wasiya da cewa isbir ala zullil ilmi yu'tika izza ka kuri bisa kaskancin neman ilimi sai ilimin ya baka izza Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kasance wato shi abun koyi ne ga dukkan masu neman ilimi kuma shi fitila ce mai haskakawa ga dukkan masu tafiya a hanyar neman ilimi yana faɗa radiyallahu anhu yana cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sai na kira wani abokina daga cikin mutanen Madina saurayi sai nake ce mishi ka zo mu tafi mu rika tambayar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ga su a yanzu suna nan da yawan su mu rika tambayar su game da ilimi da suka ji ko suka gani daga gare shi sai shi wannan abokin nawa yake cewa wa ajaban laka ibn Abbas abun mamaki gare ka ya kai dan Abbas ataran nasa yahtajuna ilayka wa fi an-nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama man tara shin yanzu kana ganin mutane za su buƙatu zuwa ga iliminka alhali a cikin mutane ga manya-manya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma idan kake ganin din nan yace shikenan sai ni ko daga nan sai na bada mafuskanta ta gaba ɗaya zuwa ga tambaya game da ilimi in je gun wannan sahabi in tambaye shi in kwashi ilimi daga gare shi in je gun wannan sahabi in kwashi ilimi daga gare shi na kasance duk lokacin da naji labarin cewa akwai hadisi kaza a wajen wani daga cikin sahabbai sai yanzu kofar gidan shi alhali tun mutum yana bacci irin yana baccin kailulan na safi ko na rana sai yanzu kofar gidan mutum in zauna wani lokacin har sai na shimfiɗa mayafi na kwanta a kofar gidan mutum iska ta bule ni da kura duk ƙasa ta tabbule min jikina can sai kaga mutumin ya fito wato sahabin sai ya ce min ya kai dan baffan ma'aiki alayhi salatu wassalam kai ne yanzu a kofar gidana me zai hana ka aika cewa ni in zo har gida in zo in baka ilimin sai in ce masa ai ni na fi cancanta da in zo gare ka domin shi ilimi zuwa ake gare shi ana nan wancan abokina wanda na fara ba shi shawarar mu tashi mu nemi ilimi bai mutu ba Allah ya ja kwanansa sai da ya ga wata rana ga mutane gaba ɗaya sun taru sun fuskanto zuwa gare ni neman ilimi sai yake cewa hadhal fata aqalu minni sai yake nuna ni yake cewa lalle wannan saurayi ya fi ni hankali shi ma wannan isnadin riwayar ingantacciya ce Imam al-Hakim ya fitar da hadisin a cikin Mustadrak juz'i na 3 shafi na 538 kuma Imam az-Zahabi ya yi muwafaka da shi cikin ingancin hadisi Sa'id ibn Jubair babban tabi'in nan yana daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas ya karbo daga gare shi yana cewa Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana shigar da ni cikin ɗakin shawara tare da manya-manyan dattijan nan waɗanda suka halarci yaƙin Badar wato dattijan sahabbai yace sai ya kasance kamar wani daga cikin su yana ɗan jin wani abu a ransa sai cewa Sayyidina Umar a zamanin khalifancin Sayyidina Umar ne sai ce mishi me yasa kake shigo da wannan yaron a cikin mu alhari muna da yara kamar yashi a gun duka gaba ɗaya dattijai ne to amma sai ga Abdullahi dan Abbas Sayyidina Umar ya shigo da shi alhari shi kuma yaro ne sai Sayyidina Umar ya ce hakika wannan yaro da kuke gani yana da matsayi sosai a gona kamar yadda kuka sani wata rana Sayyidina Umar sai ya kira Abdullahi dan Abbas sai ya kira su ma dattijan Badar din wato manyan sahabban da suka halarci yakin Badar Abdullahi dan Abbas sai ya ce ina shigowa sai na gane cewa ya kira ni ne domin ya nuna musu yaya nake a fagen ilimi sai ya tambaye su ya ce musu shin me kuka fahimta daga ayan nan da Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshen sura me kuka fahimta sai wani daga cikin su ya ce an umarce mu cewa mu gode wa Allah mu nemi gafarar shi idan Allah ya taimake mu ya ba mu budi sauran kuma sai suka yi shiru ba su ce komai ba sai sai na Umar ya jiyo gare ni sai ya tambaye ni ya kai dan Abbas kai ma abin da ka fahimta kenan game da wannan surar sai nace mishi a'a sai ya ce to me ka fahimta game da surar sai nace ai ita wannan surar tana sanarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa ajalin sa yayi lokacin barin sa duniya ya riga yayi ai idza jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo tare da budi to wannan alama ce ta ajalin ka ya rasulullahi dan haka fa sabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi da godiyar ubangijinka ka nemi gafarar sa innahu kana tawwaban hakika ubangijinka ya tabbata shi mai yawan karbar tuba ne sayyidina umar radiyallahu anhu yana jin wannan sai ya ce ma a'lamu minha illa kama taqul yace ni ma kadai abin da na sani kenan yadda ka fara dinnan ni ma shi na sani wannan hadisin ingantacce ne imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin sahihin sa juz'i na 8 shafi na 99 a cikin kitabul magazi da kuma waninsa sayyidina umaru radiyallahu anhu ya kasance yana yin shawara da sayyidina abdullahi dan abbas duk da cewa a wannan lokacin sai shi kansa sayyidina umaru yana da ƴaƴan da sun girme shi dan abdullahi dan umar ma ya girma abdullahi dan abbas haka nan ubaidullahi dan umar ya girme sayyidina abdullahi dan abbas haka nan asimu dan umar shi ma ya girma abdullahi dan abbas amma duk da haka sayyidina umaru yana kiran shi yayi shawara da shi musamman ma idan al'amari ya zanto muhimmi ne ko ya daure mishi kai har kira da yake mishi yake ce mishi gus gawas yace ni da cikin ilimin ka ya kai mai zurfin ilimi an karbo daga Ikrama yana cewa wata rana an samu wasu mutane a zamanin khalifancin sayyidina Ali radiyallahu anhu wadanda suka kafirta suna allantar da shi kansa sayyidina Ali suna bauta mar wato suna cewa wai shine Allah sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya tara su gaba daya ya kona su da wuta da labari ya isa zuwa kunnan Abdullahi dan Abbas sai ya ce ni ko da ni ne gaskiya da ba kona su zan yi da wuta ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'azzibu bi azabillah kada ku yi mutane azaba da irin abin da Allah yake yin azaba da shi da ni ne to zan kashe su ne saboda fadar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi man badala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin shi to ku kashe shi da labari ya isa kunnan sayyidina Ali radiyallahu anhu sai ya ce wa ibn Abbas innahu laghawasun ala al-hannat yace madalla da Abdullahi dan Abbas hakika lalle shi mai yawan nutso ne a cikin kogin ilimi Imam al-Khattabi yace ai fadar shi wa ibn Abbas a zahiri kamar lafazi ne na yin addu'a a kansa amma kuma ma'anarsa ma'ana ce ta yabo wato madahuni da kuma mamakin da sayyidina Ali yayi game da zurfin ilimin Abdullahi dan Abbas Ikrama radiyallahu anhu yace naji Muawiya radiyallahu anhu yana fada game da Abdullahi dan Abbas ina cewa maulaka ubangidanka wato Abdullahi dan Abbas wallahi abqahu man mata wa man asha ce wallahi yana cigawa Ikrama saboda shi Ikrama ainihin shi bawa ne wanda Abdullahi dan Abbas ya sai shi ya yanta shi kuma sai ya zama almajirinsa da shi ne sayyidina Muawiya yake ce mishi wallahi wannan ubangidan naka shi ne mafi fahimtar addini a cikin sahabban da suka rasu da kuma yanzu waɗanda suke da rai Dawus ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas Dawus yake cewa jalasu 70 aw 80 shaykhan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na zauna tare da dattijan sahabbai kamar guda 70 ko 80 daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadu minhum khalafa ibn Abbas ba samu da wani daga cikin su ya saba da Abdullahi dan Abbas a cikin wata fatawa ba fayyatu qiyani illa qala alqawlu kama qulta to duk ran da suka hadu ko da Abdullahi dan Abbas sai ya ce ai fatawar kamar yadda kai dan Abbas ka fada to haka abun yake wato koda sun saba da shi wajen fatawa to sai sun dawo kan tashi fatawar saboda zurfin ilimin shi in ji Dawus kaga yadda sunan yake Dawus sunan yake ba Dawis mai kamar wancan tsuntsun ba shi tsuntsun shine Dawis shi kuma wannan Dawus yake wawun din rufuwa ake mishi Dawus shi kuma wancan tsuntsun Dawis dawisu kisra yake wa wadudin dawisu Imam al-Haythami ya fara cikin Majmu' al-Zawa'idi hadisi na 15522 cewa wannan hadisin ingantacce ne mazajin hadisin duka ingantattu ne kuma dabarani ne ma ya ruwaito shi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya kasance mai yawan ladabi ne tun yana yarintarsa har zuwa girman sa yace wata rana nazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen dare Annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layl sai na tsaya a bayan shi ina bin shi sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kama hannuna ya dawo da ni gefen sa har sai ya sa ya sanya ni daidai da daidai wato a gefen sa yayin da ya ci gaba da sallar shi ne kuma sai na sake dawowa dai bayan sa na tsaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah bayan ya idar sai ya ce min masha anuka aj'aluka hiza'i fataknasu miki gare ka na sanya ka a gefe na kuma sai ka koma baya sai na ce mishi ya rasulullahi wayan bagi li ahadin an yusalliya bi hiza'ik yace ai bai kamata ba ga wani ya salla a gefen ka alhali kai ne manzon Allah wanda Allah ya baka manzanci waye sai ya salla ya jeri da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mamakin hikima irin ta wannan yaro dan asannan yana yaro shekarunsa ba su fi 10 ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai mun addu'a yace Allah ya ƙara min ilimi da kuma fahimta shi ma wannan ruwayar ingantacciya ce Haysam ya kawo ta cikin Majmu'u Zawa'idi hadisi na 15526 Abdullahi dan Abbas duk da kasancewar shi dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malamin al'umma dan babu wata aya daga cikin Al-Qur'ani face Abdullahi dan Abbas yana da wata fassara da yayi mata zaka tarar wata ayar ya mata fassara ya kai kala uku kala biyar kala bakwai daban-daban kowace aya kuma yana da misalin irin kalmomin daga cikin waƙoƙin Larabawa ko wani abu haka kowace aya yana da misalin da zai kawo maka na yadda Larabawa ke aiwatar da ita a cikin zancen su na yau da kullum to duk da wannan zurfin ilimin da Allah ya bashi da kusancin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da kasancewar shi ɗaya ne daga cikin sahabbai da bisharori na aljanna wanda shi kansa ya samu tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaljun nara marra'ani wa marra'a marra'ani duk wanda ya ganni da wanda ya ga wanda ya ganna ma ba za su shiga wuta ba kaga shikenan dukkan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yan aljanna ne to duk da wannan da kuma kusancin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama mai wasa da addini ba bai saki wajen neman yardar Allah ba Ibnu Abi Mulaika ɗaya daga cikin almajiran sa yace na zauna tare da Abdullahi dan Abbas tun daga Makka har muka shigo garin Madina ya kasance duk inda muka sauka dan mu kwana yana tsaye wa rabin daren gaba daya yana sallah Ayyubu Saktiyani sai ya tambayi Ibnu Abi Mulaika yaya karatun shi ya kasance yana yi sai ya ce wata rana na ji shi yana karanta wa ja'al sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid ya kasance yana karanta ta yana maimaitawa wato yana yin tartilinta yana karanta ta yana kuka ka zafa dan baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su Allah yake cewa inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera su ma suna cikin ahlul baiti to amma ga sun yana karanta alqur'ani cikin dare yana kuka saboda tsoron Allah amma yanzu kawai mutum sai ya ta aikata abin da ya ga dama saboda wai Allah ya bashi dan wani abu na ilimi wanda bai kai ya kawo ba ya kafirta wanda ya ga dama ya zagi wanda ya ga dama kawai saboda za a yi mishi kabbara Ibnu Abi Raja'in ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace a fuskar Abdullahi dan Abbas sai da naga wani abu kamar zani saboda yawan gudanuwar hawaye akan fuskar shi saboda yawan gudanuwar hawaye in yana sallah cikin dare an samu wasu mutane a zamanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da ake kiransu Khawarij waɗanda suke kafirta kowa masu kafirta kowa kamar yadda yanzu aka sami irin wannan kungiyoyin masu dasa bumabuman nan su ta kashe musulmai da sunan wai suna yin jihadi to haka su ma a wancan zamanin akwai su Khawarij ne suna kiran kansu ahlus sunna ma ba ahlus sunna ba wasu na wannan wannan zaman to haka nan wa'in can din ma saka suke ganin kamar su kadai ne ma akan shari'a kowa ma batacci ne har sabai suke kafirtawa fa to a zamanin sayyidina Ali aka yi su shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wata rana ya fita zuwa gari su ya zauna tare da su wato yayin munakasha kamar yadda yanzu abin da muke cewa debate ko kuma muqabala yaje da su wuni guda a rana ɗaya sai da ya tubar da guda 20,000 daga cikin su suka dawo suka bi sahun sayyidina Ali dan Abu Talib suka yi jihadi a bayan shi Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya rayu rayuwa mai tsawo dan har sai da ya makance a ƙarshen rayuwar shi ga ilimin makanta ce ta ido ma ba makanta ce ta zuciya ba ba sabanin yadda yanzu aiki za ka ga mutane ga san idan su yana gani ragal amma makafi ne saboda jahilci Abdullahi dan Abbas wata rana ya zo wucewa sai ya ji wasu mutane suna zagin sayyidina Ali radiyallahu anhu har ya wuce sai ya dawo lokacin suna tare da Sa'id ibn Jubair yana masa dan jagora ishi mai yadda ni gun wa'ancan mutane sai ya mai da shi sai ya ce musu wane ne daga cikin ku naji yana zagin Allah sai ce mu ba mu zagi Allah ba kuma mu zagi Allah ba yace ina ce kun zagi sayyidina Ali yace kwarai ku sun faɗi kaza sun ce kaza da kaza sai to ai zagin sayyidina Ali to ai sakin baki ne a haƙin ubangiji don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya cutar da sayyidina Ali to ni ya cutar inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya cutar da ni to lalle ya taba martabar ubangiji wanda ku duk ya taba martabar ubangiji to sai Allah ya danna shi a wuta Abdullahi dan Abbas ya gaya musu wannan sai ya jiyo ya bar su a gun har yake tambayar Sa'id ibn Jubair yaya kaga idanun su bayan na gaya musu wannan magana sai ya sai na garsu gaba daya sun kaskanta sun ji kunya Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya rayuwa mai tsawo yana shimfiɗa ilimi a doron ƙasa yana yaɗa ilimi rayuwar shi ta yi amfani kwarai da gaske dan sai da ya zama zauren gidan shi a rana ɗaya sama da mutum 1000 suna shigowa ɗaukar ilimi domin sai shela ake yi in aka zo aka tattaru da yawa sai ya ce masu neman fassarar alkur'ani su shigo sai a ta shigowa a ta shigowa zauren gashi ɗan ƙanƙani amma sai mutane su ta shigowa kuma bai cika ba an shigo an zauna to sai ya tafassara musu alqur'ani tafassara musu alqur'ani in ya gama sai su fita dan sai a ce to masu karbar hadisi su ma su shigo nan ma sai wasu kuma da yawa su ma daruruwa su shigo su ma an gama da su sai kuma ya ce masu karbar waƙoƙin larabawa su kuma su shigo su ma su shigo haka ya rike yi kamar yadda na faɗa da zuciya ya sami wato idansa ya rufe idansa ya sami rashin lafiyar idanu a ƙarshen rayuwarsa wanda har zama baya gani dan akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da wannan hadisi ya zo ta hanyar Musa bin Maisara yace wata rana Abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ɗansa Abdullahi cewa ya je ya kira mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata bukata da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ganshi yana ganawa da wani mutum bai ce kuma ba kawai sai ya dawo to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida sun haɗu da baffan nashi sai yake cewa ɗazu na tura ɗan uwanka Abdullahi na ce ya je ya kira ka amma ya ce ya je ya ganka tare da wani mutum bai samu ya maka magana ba sai ya dawo ya gaya mu sai ya ce baffa ka san ko wane ne wannan mutumin da nake ganawa da shi sai ya ce ai mala'ika Jibrilu ne malaka Jibril ne ya zo wajena muke zance da shi yace amma ko tunda har ɗanka Abdullahi ya ga malaika Jibril to lalle zai tsawon kwana amma kafin ya bar duniya sai idanun shi ya tafi amma kuma fa za a bashi ilimi mai yawa tunda ya ga malaika shi ma wannan Imam al-Haisami ya inganta hadisin a cikin Majma'u Zawaid juz'i na 9 shafi na 277 Abdullahi dan Abbas ya rasu ne a shekara ta 87 ko 88 bayan hijira a lokacin nan yana da kusan shekara 100 a duniya wani abin mamaki na karama da ya nuna a lokacin rasuwar shi kamar yadda ya zo daga Sa'id ibn Jubair yace Abdullahi dan Abbas ya rasu ne a garin Ba'if to da ya kasa zaman garin Makka da yana zaune a garin Makka sai ya ce kai wannan wani irin gari ne idan ka aikata aikin alkhairi sai anan nan ka maka haka nan in ka aikata na sharri ma sai anan ka in kai nufin aikata sharri a wani gari a duniya inda ba Makka ba in ka fasa sai Allah ya rubuta maka lada amma shi garin Makka ba haka bane Allah ya ce wa man yurin fihi bil hadin bi zulmin nazibu min azabin alim wanda yayin nufi ma zai aikata wani abu na ƙetare iyaka ko wani abu na saban Allah Allah ya ce sai mun dana mishi azaba mai radadi niyyar aikata sharri ma an kai sai Allah ya nannanka maka azaba kaga garin Makka ba kamar irin kowane gari bane da haka Abdullahi dan Abbas sai ya bar garin ya koma garin Taif anan ya zauna yace Abdullahi dan Abbas ya rasu a garin Taif mun halarci janazarsa yayin da aka zo binne shi sai ga wani tsuntsu wanda ba mu taba ganin tsuntsu mai kyau irin shi ba sai ya zo ya shiga cikin makararsa ba mu ga kuma sanda ya fita ba yayin da aka binne shi sai muka ji wata murya tana karanta waɗannan ayoyi a gefen kabarinsa ba mu ga mai karatun ba kawai muryar muka ji ana karantawa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Imam Az-Zahabi yace wannan qadiya ce mutawatira wato ta zo ta hanyoyi da dama malaman tarihi bila adadin duk sun ruwaito ta ba wani abu ne boyayye ba Imam Al-Haythami yace Tabarani ne ruwaito hadisin kuma madajin ruwayar gaba ɗayan su ingantattu ne ya faɗo wannan a cikin Majmu'u Zawaid juz'i na 9 shafi na 285 hadisi na 115,535 haka nan ya zo a cikin siyaru alamin nubala na imamu zahabi juz'i na 3 shafi na 358 ibnu sa'ad ma ya kawo shi a cikin tabaqatul kubra juz'i na 2 shafi na 368 malaman tarihi sun kasance suna cewa ainihin wannan tsuntsun ilimin sa ne radiyallahu anhu bayan an bin Abdullahi dan Abbas Muhammad ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali sai yake cewa al-yawma ma tarabbani hadhihi al-umma a wannan rana ne malamin wannan al'ummar ya rasu wato malamin da ke rainon tarbiyar wannan al'ummar an binne shi ne kuma a karkashin kasar garin Taif radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine Abdullahi dan Abbas dan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga darasin da zamu koya daga rayuwar Abdullahi dan Abbas babban darasin shine muhimmancin neman ilimi duk yadda kake to ka tashi ka nemi ilimi wannan ilimin na boko da mutane duk suka rudu da shi wallahi jahilci wani irin ilimi ne wanda zaka ga kana da shi kana ganin kanka a haka kamar mai ilimi amma kuma jahili ne na sai ga mutum ga degree ko masters amma ba zai iya karanta maka ko da hizifi biyar na alqur'ani kai hizifi ɗaya ma na alqur'ani ba zai iya kawo maka shi da ka ba da za ka ɗauko wata kalmar da ba larabci ba ma ka gwamutsa ta a cikin ayar alqur'ani ba zai iya rarrabewa ya ce maka wannan ba alqur'ani ne ba zai iya fidda ita ba da za ka ɗauko kalmomin alqur'ani kai musu gaba a baya ba zai iya gyarawa ba bai sani ba bai san me aka yi ba to kaga jahili ne amma kuma yana ganin kansa a matsayin mai ilimi to saboda haka wannan karatun na boko ba abun dogaro ba ne karatu ne kawai na duniya amma mutane yanzu sun ɗauke shi shi ne mai muhimmanci shi yake ɗora yara a kai shi ne wanda yara za su wuni suna yi sai can da yamma in sun dawo sannan babu na bokon sai a tura su islamiyya kuma su je su yi minti 30 kafin magariba to kaga anan me ake nuna yaron kenan kaga an nuna mishi rayuwar shi gaba ɗaya duniya zai yi addinin a ware mishi lokaci kankani shine kawai na addinin wanda kuma a yanzu kusan abin da mutane ke yi kenan da yawa za ka ga kawai iya abin da ke kawo su masallaci sallah ne wani ma wanda ma aka samu ya zo ya halarci jam'in kenan a masallaci mafiya yawa wasu a falon su suke sallah sallah a jam'i a cikin talakawa sai ran da suka ga dama haka nan ba su da lokacin daukar ilimi balantana lokacin da zai su zauna a gaban malami su bude littafi malami ya ja ya fassara musu ko kuma su ja malami ya fassara musu sai ka samu dan musulmi ba zai iya rubuta sunan shi ma da larabci ba bai ma iya mata da bakin ba ya hada bakin larabcin ma bai iya ba to ya kamata lalle wannan ya zama izina a gare mu mu tashi mu nemi ilimi mu fahimci addini rayuwa ma ba za ta bayin dadi ba sai da ilimi mu tashi mu nemi ilimi mu san addini hakanan wannan rayuwar ta Abdullahi dan Abbas tana koyar da mu cewa koda kana da wata daraja ta haifayya cewa wani mutum ne mai daraja ya haife ka ko ya haifi wanda ya haife ka kai dan malami ne ko jikan malami ko kanin wani malami to kai kokari ka nemi ilimi kai kokari ka nemi ilimi kawai karka dogara da cewa ai mu yan jikokin malam wane ne ko ƴaƴan shek wane ne karka dogara da wannan ka tashi ka nemi ilimi domin shi baban naka ko kakan naka wanda kake kirarin kake kirara kanka da shi da zama yayi bai nemi ilimi da ba zai zama abin da ya zama ba saboda haka matasa a tashi a nemi ilimin addini musamman ma karatun nan na fiqihu a san alqur'ani a san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kada mutum ya dogara da jin cassette ko a kallon satellite a ce wai anan za a kwashi addini anan za a koyi addini ta hanyar kallon satellite ko ta hanyar jin cassette din malama wai a haka za a koyi addini shi wanda kake gani a wannan din wanda kake gani a satellite din ko kake jin muryar shi a cassette din ko a cikin MP3 a wayarka to ai shi ba a waya yayi karatun ba shi ba a talabijin yayi karatun ba zauren malamai yaje yayi haka nan karatu da ake na abinan Islamic university da sauran institutions shi ma wannan kaga karatu ne kawai na cin jarabawa ba karatu ne wanda zabbutu ne tsaya sosai ya fahimci addini da ya kamata ba kawai karatu ne na hand out amma ka je zauren maluma je zauren maluma wanda suke kafaffu a cikin ilimi ka je kwashi ilimi ana haka ake ka kwashi ilimi ka gane baki ka gane fari anan ne za ka gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take amma ba wai ta hanyar kallon satellite ko ta wasu hanyoyi haka ba to mutane yanzu karatun zauren kullum yanzu kamar shi ake yaka ma za ka ga kullum babu wani abin nan kullum ana nuna kamar ba wani abu ne mai muhimmanci ba alhali kuma ainihin madarar ilimin wallahi anan take in ka lura za ka ga ɗaliban ilimi masu ladabi masu girmama malamansu su ne ɗaliban ilimi na zauri ɗaliban malaman zauri su ne masu ladabi wanda suka san darajar malaman suke girmama su amma waɗannan wanda malami zai zauna a masallaci misali kawai a masallacin malami zai zauna yana karatun ya buɗe littafi a gabansa ana ji kawai ana zazzauna ana ji in ka ji ana kabbara to malamin ya fara zagin wasu malaman ya fara kafarta wasu yanzu zaka ji ana kabbara yanzu zaka ji ana kabbara masallacin ya rudi da kabbara to waɗannan duka haka zaka san kawai yuyuyu ne waɗannan yuyuyu ne kawai wanda suka bar gabanka shikenan wannan girmamawa duk ta kauce kuma baka wuce in suka ji wani abu na kuskure daga gare ka su yaɗa shi ba saboda haka ala ayi halin mu dage da neman ilimi kuma musamman ma neman madarar ilimin daga gun malaman zauri waɗanda su suka san madarar ilimin na dama ilimin haka ya taho traditionally haka ilimin ya taho tun daga kan magabata har ya zuwa yanzu nan don magabata duk ba a aji suke karatun ba a zaurai dai suke karatun irin su maliku din nan su maliku su imamu shafi'i su imamu abu hanifa waɗannan duka a gun malaman zauri suke karatu su ma kuma haka suka rika yin karatun a wancan zamanin ko a masallaci kamar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a kofar gidajensu amma ba irin yadda yanzu ake yi kawai sai dai a zauna malami yana karatu kawai ana ji ba abinda aka dan rike sama sama shikenan su a wannan zamanin malamin yana fadar karatun ne yana fadar ilimin ana rubutawa ɗaliban wancan zamanin zukatansu kamar recorder suke an suka ji karatu sau daya sun rike in a takarda ka ba su suka kalle shi sau daya sun dauke shi photographic memory to ala ayi halin dai in gwa mu dage sosai wajen neman ilimi domin mu san addini da fatan Allah ya fahimtar da mu Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidan shi da sahabban shi Allah ya kara musu yarda Allah ya kara musu daukaka Allah ya kara musu karamar lahira lafiyar ta ƙarshen mu samu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil mala'il ala ilahil middin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين